Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Litini 30 ga watan Mayu. Za ku ji cewa duk da yawan mutuwar da bakin haure ke yi, ƴanci ranar Afirka sun bullo da wata sabuwar rauniyar hanyar shiga Amurka daga ƙasashen kudancin Amurkar. Za a ji cewa an samu kwanciyar hankali a garin Fandogari na karamar hukumar Rafi ta jihar Niger bayan wani dan tashi hankali. Idan mun kada Niger, za a ji inda aka kwana game da takaddamar da ake yi kan kudin zuwa aikin haji. Kamar kowace ranar Litini, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafata da wato na tafada shirin labaran wasanni. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya to.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. An samu tsohon shugaban mulkin kama karyan kasar Chadi, Hassan Habre, da laifin gallazawa mutane azaba a tsawon shekaru 8 din da yana mulki. An kuma yanke masa hukuncin daurar rai da rai a gidan yari. Wata kota ta musamman ta sanar da hukuncin a yau Litinin, wanda ya hada da laifukan yaki da cin zarafin bil'adama, laifukan da kotu ta kira laifin yanke hukuncin kisa siddin kan mutane. Haka kuma Habre da kansa ya yi wa wata mata da ake tsare da ita fyaɗe har sau hudu. Ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, wadda ke aiki kafaɗa da mutanen da Habre ya keta wa haƙƙi a wannan shari'a, ta ce wannan hukunci ya zamanto saƙo ne da ke nuna cewa shugabannin da ke cin mutuncin mutanensu su sace kuɗaɗen ƙasa su gudu domin cin duniyarsu da tsinke, to lokacinsu na zuwa ƙarshe. Habre na da alhaki wajen kashe-kashen siyasa na dabban mutane a lokacin da yake kan mulkin Chadi daga shekara ta 1982 zuwa ta 1990. Ya kuma tsere ƙasar Senegal bayan da shugaban ƙasar Chadi na yanzu Idris Deby ya hambare shi daga kan mulki.
An kashe biyar daga cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali. Wani mutum guda ya jikata sakamakon wani kwantan bauna da aka yi musu jiya Lahadi a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Harin ya faru ne a tsakiyar Mali yayin da sojoji daga Togo waɗanda ke cikin dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a Mali da ake kira MINUSMA a takaice suke kan hanya kusan kilomita 30 yamma da garin Sebera. Ya zuwa yanzu dai babu wani wanda ya dau alhakin kai harin. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin. A cewar mai magana da yawunsa, yana mai cewa ta'addanci ne babban barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasar. Sakatare janar ɗin ya jajantawa iyalan jami'an da suka rasa rayukansu wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya don amfanar gwamnati da al'ummar Togo, a cewar wata sanarwa daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani harin makamancin wannan ranar Juma'a ya kashe sojojin Mali biyar tare da raunata wasu hudu lokacin da motarsu ta bukan nakiya a arewacin ƙasar. Bayan haka wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta. Adadin dakarun zaman wanzar da zaman lafiya a Mali da suka rasa rayukansu a fagen daga bayan harin na jiya Lahadi ya hau zuwa aƙalla 64, abinda ya sa harin ya zama mafi muni da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taɓa gani a can.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Iraki sun farwa 'yan ta'addar ISIS a yau Litinin da nufin sake kwace ikon garin Fallujah ta hanyar yi wa garin 'yan ta'addar da ke da ƙarfi cikinsa ƙofar rago ta kusurwoyi daban-daban, in ji wani jami'in sojin Iraki. Sai dai a daidai wannan lokacin da ake artabin sake kwatar ikon garin, ana fargaba halin da farar hula da ke zaune a Fallujah za su tsinci kansu cikinsa. Sojan mai suna Saba Al-Noman ne ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa haka. Wani Muhammad ma da aka tuntuɓa ta waya a filin daga ya kuma ce kar a faɗa cikakken sunansa, ya faɗi cewa yan ISIS sun bindinne bamabmai akan tituna daban-daban na birnin sannan suna amfani da yan kunar bakin wake ya kara da cewa sun yi wa garin Fallujah kofar rago sannan umarni kawai suke jira su kutsa cikin birnin tare da halaka mayakan da ya kira dash kamar yadda ake kiran su a larabci wasu fararen hula guda 800 daga cikin dubban waɗanda ke cikin garin na cikin hadari sun samu tserewa daga birnin sannan bangaren yancin dan adam na majalisar dinkin duniya sun ce fararen hula na ji mummunan jiki
a yau litini ne shugaban kasar Amurka Barack Obama ya jagoranci bikin tunawa da yan mazan jiya a Amurka inda yayi kira ga Amurkawa da su taimaka wa iyalan sojojin da suka sadaukar da rayukansu wajen kare Amurka a lokacin bikin Obama ya ce kasa na nuna kanta ne ba kawai ta hanyar mutanen da take samarwa ba har ma da tunawa da yan mazan jiya waɗanda suka yi wa kasa hidima ya faɗi hakan ne a makabartar kasa da ke birnin Allentown inda ya ajiye furannin girmamawa kan tudun kabarin wani soja da ba a san ko waye ba labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC to rahotanni na nuna cewa a wannan shekara ta 2016 kawai ma bakin haure wajen 1,194,611 ne suka kwarara zuwa Turai ciki har da wasu kimanin 100 da suka bace wata kididdigar ma na nuna cewa waɗanda suka bace din sun kai 1,475 kan wannan abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya shirya wannan rahoton
ko shakka babu mutuwar yancin rani da ke bin barauniyar hanya na ci gaba da zama babban kalubale a duniya kuma yana halaka rayuwa wanda mafi yawan su matasa ne ta hanyar wani shirin nazarin lura da matafiya da suka rasa matsuganin su a yammacin Afirka hukumar yancin rani ta kasa da kasa ta ce kasar Niger ce inda wayannan yanci rani ke ratsawa zuwa Libya da Algeria wanda mafi yawan su suke sauka a yankunan Arli da Sigidin a jihar Agadez din Niger a cewar hukumar tsakanin watan Fabrairu da watan Afrilu wannan shekarar 2016 mutane 60,970 suka ketara zuwa Algeria da Libya mutane 44,890 cikin wannan adadi suna barin kasar Niger ne a yayin da 16,080 kuma masu ratsawa ne a kasar Niger bincike ketarawa zuwa kasashen Turai da ya shahara akwai kuma wata hanya da yanci rani ke ratsawa zuwa kasar Amurka daga kasashen kudancin Amurka tun daga kasar Brazil zuwa Panama Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala Mexico da sauransu a wannan hanyar ma matafiya suna rasa rayukansu kamar yadda wani da ya taba bin hanyar ya bayyana mana
in zaka bi hanyar na in dai ba ka samu takamaimen kuri na annunka ba daya na biyu kuma ana bin kan ruwa ana wahala ina jinni kan ruwa nayi 7 ina kan ruwa da daji halka shiga wani garin da ake kira Panama to in ka fita Panama nan ka je site camp daji ne baka samu abinci mutane na mutuwa sosai
yan ciranin Afirka da ke zaune kasashen waje sun nuna damuwarsu aino akan irin wannan hali wanda yake halaka matasa kuma sun yi kira ga iyaye da su kula da ƴaƴansu kazalika suka yi kira ga matasan da su daina bin wannan hanyar saboda dai komai da lokacinsa
wallahi kaje na ma ya bi hanyar yara su haka ya hafi da su yara uku yaran unguwa da ya yasa gaskiya ina ba yan waye na wani su yi hankuri Turai ciyarwa ne kamar haji yake ni haka na dauki Turai in lokacin ka kai wallahi ba maka wakazu
kanina hanyar Libya autonomy yaro yana da shekara 23 uku ma bai cika ba a hakura har lokacin da Allah ya ciyar da kai cewa ubangiji ka samu visa ka awo sama yafi ka bi kasan nan
haka nake kira ga iyaye duk lokacin da yara suka yi goce kokarin ba su rayi amma su koma makaranta ko kuma su samu wani aiki sai kaga Allah ya daukaka sunanka
hukumar kula da yancin rani ta kasa da kasa tana nan tana wayar da kai a kasashen Afirka da wasu kasashe da ke tasowa a duniya ta yadda za a yi a samu raguwar yancin rani da suke bin barauniyar hanya
To a gaida Baba Yakubu Makeri, sai kuma Najeriya inda aka fara samun kwanciyar hankali a garin Pandogari na karamar hukumar Rafi dake jihar Niger bayan wata hatsaniya. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
An dai share daren jiya Lahadi har ya zuwa safiyar Litinin din nan ana artabu a tsakanin jami'an tsaron da kuma mutanen garin na Pandogari a kokarin da jami'an tsaron ke yi na ganin sai sun kama wasu matasan musulmi da suka hallaka wani matashin Krista da aka yi zargin yayi kalaman batanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun da yammacin Lahadin nan da ta gabata. Bayanai daga garin Pandogarin dai sun ce an samu ƙarin mutuwar mutane hudu a sakamakon harbin bindiga daga jami'an tsaron, amma kuma jami'an tsaron sun musanta hakan. Wani da ya nemi a saka ya sunansa ga abin da ya shaida mun daga Pandogarin ta wayar salula.
Amma manya ba su zo ba to kaman sarakuna ko wani shugaba haka ba wanda ya zo garin?
Eh, wakilin sarkin kagara ya zo, iya mana lokal gamman ya zo, sakataren ya zo, sarkin gari ya zo.
Malam Musa ku sharki mahaifi ne ga wata mata mai jego da aka yi zargin jami'an tsaron sun harbe da bindiga har lahira.
Karas ya zama ana makabarta, ni ne saboda bacin rai na kasa zuwa ina zaune kan gidan.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce mutumin da aka yi zargin yayi kalaman batancin ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine suka tabbatar da mutuwarsa. Kakakin 'yan sandan DSP Bala Elkana ya ce kawowa yanzu ma sun kama mutane 32 akan wannan tashin hankali.
Mun kama mutum 32 yanzu.
To su wanda aka kama din suna ina?
Suna tsiyaye daga suna hannun mu.
Akwai raɗe-raɗin cewa an samu ƙarin mutuwar mutum uku sakamakon harbi da jami'an tsaro suka yi.
A wannan ba gaskiya ba ne.
Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da sanarwar baiwa jama'a haƙuri akan wannan matsala. Mr. Jonathan Batsa shi ne kwamishinan yaɗa labaran jihar Niger.
Don Allah mu zauna cikin lumana, mu yi haƙuri da juna ko menene ta zo za ta wuce.
Kuna da adadin kamar asara da aka yi a wurin wata?
Eh, ba duka dai an tura yanzu hukumai za su gaya mana domin jiya ne da yau za a yi adalci.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, bari kuma mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda wata takaddama ta ɓarke kan ƙarin kuɗin zuwa aikin hajji. Daga Yamai ga wakilin mu Sulaiman Muni Barma da cikakken rahoton.
Wasu ejojin aikin hajji kenan yayin da suke zaman dirshan a harabar hukumar Alhazai ta ƙasa Koho domin nuna rashin amincewar su da kuɗaɗen da hukumomi suka kayyade wa maniyyatan bana don zuwa ƙasar Saudiya. Bayan aiwatar da gyaran huska wa farashin na farko da aka tsayar akan miliyan 2 da jika 26 na sefa, daga bisani wani zaman gaugawa da ya haɗa ejoji da hukumar Alhazai Koho da ƴan farar hula da ministan kasuwanci, an tsayar cewa a bana kowane maniyyaci zai biya miliyan 2 da jika 76 da dala 50 na sefa. Wato an samu rangwamen fiye da jika 200 na sefa idan aka kwatanta da farashin na bara. Sai dai ejojin sun ce sam ba za su lamunta da wannan mataki ba. Alhaji Ada shine shugaban kungiyar ejoji ta ANAP.
Ba kowa dama fidda farashin shi tunda Alhazai suna zuwa inda suka ga dama. Gidan da ni doka ba shi aboki na doka ba. Ni san hurin na wada na wani ba ɗaya bane, kenan baiwa a wannan fanni kawai. Farashi mai zama daya bara miliyan 2,300,000, kuma sai a komo bana ayi ƙarin jika 50 bisa tikiti, kuma a ce an rage jika 250 cikin na ajans.
Shugaban hukumar Alhazai ta ƙasa Koho Sheikh Bello Garba ya bayyana cewa da yawun dukkan masu hannu a tsare-tsaren hajji aka kayyade kuɗaɗen hajjin na bana.
Su a gaban su aka yi abun ga lalle kasuwanci ne, amma kuma game da ibada kina gaba da tausawa matalakawa. Abun da sai aikin su din da suka rubuta ba a taba shi ba, su suka shawara akai da su nan kuyar da kaza an rubuta, kenan babu inda za su ce wa an kware su.
Kimanin kujeru 12,000 da ƴan kane hukumomin Saudiya suka kebe a bana domin alhazan kasar Niger, waɗanda kamfanonin haji sama da 300 ne ke hasashen dakon su zuwa kasar ta Saudiya domin sauke farali. Yawan kamfanonin aikin haji ya rubanya sau 3 a cikin shekaru 4 na baya-bayan nan, lamarin da masu lura da al'amarin yau da kullun ke dangantawa da harƙallar da ke kunshe a wannan haraka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustafa na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin mu na yau, wata sabuwar taurarin wasanni ta bulla a jihohin Niger.
Shugaba Muhammad Isu ya ce yaro kashe ina bayan ka na kama ma. Dare da ka shigo Niger, a kawo ka inganta.
Real Madrid ta saki halinta a gasar Turai.
It is Real Madrid who win the UEFA Champions League.
Hukumar kwallon kafa ta Afirka kuma ta sa su Chris Giwa da wasu makarabansa su hudu takunkumin hana su taba kwallo har na shekaru da dama. Ba wannan zamu ji kashi na biyu na hirar da muka yi da shugaban kwallo na El Kanemi na Maiduguri kan komawar wasanni a garin bayan jin jikin da garin yayi a hannun Boko Haram. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadu mu da ku a wannan sabon shiri na labaran wasanni. Mun ji dadi da kuka samu cakoshi. To bari mu fara da matakin da hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta dauka akan su Chris Giwa, mutumin da yake jayayyar shugabancin hukumar kwallon kafar Najeriya da Amju Pinnick, inda hukumar ta CAF ta sa musu ko kuma ta kakaba musu hukuncin hana su komai na harkar kwallo har na tsawon shekaru biyar. Ko bayan shi Chris Giwa din akwai wasu mukarabansa guda hudu da wannan abun ya shafa, kuma wannan hukuncin na CAF din ya kara tabbatar da hukunci makamancinsa da hukumar kwallon kafar Najeriya ta yanke a kansu tun kwanakin baya. Sauran mutane hudu da abun ya shafa sun hada da Mu'azza Suleiman, Yahaya Adama, da Sani Fema, da kuma Johnson Ifeyong. Zancen tabbatar da wannan hukunci na hannun shekaru biyar dai da ya fito yanzu baya bayan nan ya bayyana ne a cikin wata takarda ta musamman da shi babban sakataren hukumar CAF din Hisham Al-Amrani ya rubuta kuma ya aika. Bari mu je jamhuriyar Niger, inda wata sabuwar tauraro da ita kasar da shugabanninta suka dora fatar su akan cewa zai samu musu lambar zinari a wasannin Olympics da za a yi bana a birnin Rio de Janeiro na Brazil yake akai.
Abdulaziz Alfaga, wanda dama shine kasar Niger ta zirawa ido domin ya ciro mata tikitin zuwa gasar Olympic ta birnin Rio na kasar Brazil, yayi nasarar doke abokan karawarsa a haduwar birnin Port Said na kasar Egypt, wacce ke da manufar tashi aya da tsakuwa a ci gaba da kokarin zakulo zakarin da za su fidda nafiyar Afirka kunya a gasar ta kasa da kasa. Wannan nasara ta Abdulaziz Alfaga, dan kimanin shekaru 21 da haihuwa, wanne tsawonsa ya haura mita 2 da inci 2, ta matukar faranta ran ƴan Niger, abinda yasa ya samu karramawa daga hukumomi. Islaman Gamace shine mataimakin shugaban hukumar wasar taekwondo ta ƙasa baki daya.
Ya ranga a yanzu cikin zakarori na taekwondo 10 shine na 8, kenan kaga yayi kokari kuma bai kare ba, gaba ne yake gai. In akai Allah ya ruha mu asiri, Allah ya ba mu galaba a Olympics Games, yaro yana abu karshen ta yaro zaman daya, kaga Niger ta zama ta daya kenan. Anan ko a fannin wani abu an ce mu baya ne, a wannan fannin Allah ya bude mana hanya za mu zama namari. Shugaba Muhammad Isu yayi receiver din, ya ce yaro kashe ina bayan ka na kama ma, dare da ka shigo Niger a kawo ka inganta. Ya hudda kudi tsaba miliyan 25 ya ba yaro, ya ce wannan tagulla da kawo na saye ta, kudin nan yaro mun kai ma uwayen shi. Shugaban kasa ya ce yaro yaushe ne za a yi gongoroma taka, a wani lokaci za a yi, muka ce mishi zuwa 20 da wata. Ya ce to insha Allah ina dokan hutuna a lokacin nan za ni je in ga abin da za ka ma Niger.
Domin karawa wannan matashi kwarin gwiwa, gwamnatin kasar ta Niger tare da haɗin gwiwar kwamitin Olympic Kosini sun shirya wani taron kaddamar da gidauniya wacce za ta bada damar ɗaukar ɗawainiyar wannan zakara na wasar taekwondo. Kuma tuni mambobin gwamnati suka bada miliyan 10 na sefa daga aljifansu, in ji ministan matasa da wasannin motsa jiki Salisu Ada, wanne ya ƙara da cewa
de prendre en charge les frais afférents
Gwamnatin kasar Niger ta yanke shawarar kashe wa wannan matashi miliyan 62 na sefa domin ya je ya fafata a wannan gasa ta Olympic a cikin yanayin da ya dace. An dai bayyana cewa marabin kasar Niger ta sami tagullar zinariya ta gasar Olympic tun a 1972 lokacin da dan damben zamani Isaka Dabore ya samu tasa tagullar a gasar da aka yi a kasar Jamus. Saboda haka aka gayyato tsohon zakaran damben a wurin bukin kaddamar da wannan gidauniya domin ya gargadi wannan matashi ya kama jikinsa don maimaita tarihi da sunan al'umar Niger. Sale Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ku kama aiki sosai
domin shin gaban ka samu da nishe.
To ga shi ka Malam Suleiman Gode da wannan rahoto. Shugaban kasar Rwanda Paul Kagame na ɗaya daga cikin manyan mutanen da suka shaidi ƙwallon da aka yi ranar Asabar da ta wuce inda Real Madrid a karo na 11 ta sake lashe kofin ƙasashen Turai na UEFA a wasan bana na wannan shekarar ta 2016 wanda aka yi a babban filin wasa na San Siro dake birnin Milan a can ƙasar Italiya. Shugaba Kagame ransa ya ɓaci ƙwarai game da wannan sakamakon abin da ya faru domin shi yana goyon baya Atletico Madrid ne wacce aka sha a wannan wasa din. Shine bayan da ya fito ya aika sako ta wato dandalinsa na Twitter inda ke faɗa balo-balo cewa lalle ni ina goyon bayan Atletico Madrid ne kuma sai dai mu sa rai nan gaba kenan. Amma duk da haka kuma ya yaba su wanda suka ci ɗin Real Madrid da kuma kocinansu wanda ya ce sun yi wasa mai kyau. To a wajen wannan wasan da aka yi a cikin filin na birnin Milan ne Cristiano Ronaldo ya taimaka wa Real Madrid ta samu wannan nasarar cin wannan kofi a karo na 11.
Wannan karon ma dai an fafata wasan ƙarshe ta gasar ta zakarun Turai ne tsakanin ƙungiyoyin ƙasa ɗaya wato Spain, Real Madrid da takwararta kuma makwabciyarta Atletico Madrid. Real Madrid din ce ta soma jefa ƙwallo ta hanyar ɗan wasan ta Sergio Ramos a minti na 15 da soma wasan.
Who scored Real's late equalizer in Lisbon has put them in front in Milan.
To say dai duk da yake Atletico ta sami bugun penalty a minti na 46 bata sami farke cin ba har sai a minti na 79 sa'ad da Carrasco ya zura mata ƙwallo. Karewar mintuna 90 na wasan na al'ada da kunnen doki da ci 1-1 ya sa aka yi ƙarin lokaci na mintuna 30 to amma kuma ba abin da ya sauya. Hakan ya sa aka yi bugun penalty inda Real Madrid ce ta yi galaba da ci 5-3.
It's Ronaldo. It is Real Madrid who win the UEFA Champions League. For the third time in a European Cup final, there is disappointment.
Wannan ne karo na 11 da Real Madrid din take daga kofin na gasar ta zakarun Turai. Wannan nasara kuma ta sa mai horar da ƴan wasan Real Madrid din wato Zinedine Zidane kasancewa mutum na biyu da ya taba lashe kofin na zakarun Turai a matsayin dan wasa da kuma a matsayin koci a kungiyar ta Real Madrid, yayin da kuma shine koci dan kasar Faransa na farko da ya taba lashe gasar. Atletico kuma ta kasance kungiyar da ta fi kowace yawan fafata wasan ƙarshe ta gasar ta zakarun Turai ba tare da samun nasara ba, yayin da wannan wasan ta ƙarshe ta bana ita ce wasa ta 10 wacce ta taba kaiwa a ƙarin lokaci sakamakon kunnen doki, kuma ita ce ta 7 da bugun penalty ne ya tantance zakarun gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To ga shi kamar tala. To yanzu bari mu kawo muku kashi na biyu na hira da wakilin mu na Maiduguri Haruna Dauda yayi da shugaban ƙwallo na Elkanemi na can Maiduguri na wato Zanna Muhammad Bala kan dawowar wasanni a bandun Maiduguri bayan jin jikin da garin yayi a hannun yan Boko Haram.
Dan kadiri ya kuke ji ne cikin shekaru biyu nan yadda kuke tafiye-tafiye daga Maiduguri zuwa wata jaha dan buga wasa ganin cewa ga jahar kuma kuna da duk abin da ya kamata a ce an yi wasa a nan, ya kuke ji?
Mallam Haruna, wasa kungiyar kullun kabar ta taba yin wasannin ta a waje, babu kungiyar da ta taba yin wasannin ta shekara biyu a waje ta yi nasara ba kungiyar ekonomi ba a Najeriya gaba daya. Wannan cikin tarihi ya nuna ba wanda ya taba yin wasannin sa ba a garin su ba, kuma ba ta fadi kungiya ta baya ba, wannan rukuni ta baya ba, sai ekonomi Warriors wanda muka yi shekarun mu guda biyu alhamdulillah da cikin ikon Allah da taimakon da shi mai martaba gwamna ya ba mu, dan ba tare da goyon bayan shi gwamna ba ba da zai mu samu wannan nasarar da muka samu. Alhamdulillah muna masa godiya, muna kuma tabbatar da cewa yanzu mun dawo gida muna wasanni kuma da izinin Allah ta'ala mutanen mu ba ma wasannin ba za su fara wasannin kallon wasanni na CAF competition ma insha Allah wannan shekara mai zuwa insha Allah.
Akwai kamar wani barazana da kuka fuskanta lokacin da kuke kan hanyar ku na tafiye-tafiye don zuwa buga wasannin ku a waje haka?
A wallahi ba mu tuwa samu wani abin da ma za mu dan ce mun tsorata da shi ba.
Raka dade wai menene matsayin Alkanami Club ne yanzu haka a fagen wasanni a matsayin ka na shugaban wannan club?
To abin da nake so Alhaji Haruna gane shine shi buga wasanni ba a garin ka ba yana da matsayin jewa. Kan ka duba yanda muke samun kasar kungiyar kullun kaba take tafiye-tafiye da muke tafiya a Najeriya, ba wanda yake shan wahala a nan kasar, duk premier team guda 20 nan kamar mu duk ba wanda duk cikin su ba club da tafiya kilometer 500, amma muna yin tafiya kilometer 800,000.
To ga Haruna, to jama'a abinda ya sauke kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin, sai wata Allah ya samu ganta. Muna godiya ga wakilanmu da suka aika rahotanni a cikin shirin a yau, wato Sulebar Maimai a Niger da Murtala Faruku Hussein a Sokoto da kuma Haruna Dauda a Maiduguri. A madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kamar kowace ƙasa, Amurka tana duban baya a kowace shekara don ƙarraba waɗanda suka rasa rayukansu wurin kare ta a filin yaƙi. Irin wannan ƙarrabawa tsohuwar al'ada ce wanda ke tuno da jawaban mashuhuran shugaban tsohuwar daular Athens, wato Pericles, wanda ya ce rayayyun mutane ba su da gwarzaye kamar mutanen da suka mutu a bakin daga. A ranar 30 ga watan Mayu, a bikin ranar tuna jarumai a Amurka, akwai jawabi masu irin wannan take da kuma kawaici da za a yi don tunawa da waɗannan jarumai. Kamar yadda furanni suka cika a makabartan sojojin Amurka ta Flanders Field a ƙasar Belgium, haka za a ga tutoci ƙanana da za a kakkafa a duk makabartar sojoji da ke cikin Amurka, sa'annan iyalansu za su yi makokinsu. Karrama wannan rana tamkar wani nauyi ne da ke kan waɗanda suke raye ga Amurkawa da suka rasa rayukansu wajen tabbatar da ci gaba da kasancewar 'yancin walwala da dukkan Amurkawa. Wasu sun mutu fagen daga, kuma wasu ciwo ya kashe su. Wasu kuma gidajen yari a sassan duniya da ba su dawo gida ba. Wasu sun mutu a cikin ƙuriciya wurin kare manufofin ƙasarsu da 'yancin ƙasar tun ma kafin su fahimci cikakken ma'anar 'yancin walwala. Wasu dubun dubatan sojoji na Amurka kuma sun mutu wajen yaƙin 'yantar da wasu a arewacin Afirka, nahiyar Turai, yankin Pacific, Asiya da kuma gabas ta tsakiya. Ranar tuna jarumai ba ta karrama wani yaƙi guda ne ba, ma'anar wannan rana ta wuce karrama wani abu guda na jarumtaka. Rana ce da ƙasar take nuna godiyarta ga rayuka da jinin waɗanda suka mata yaƙi suka kare ta cewa ba su yi a banza ba. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya a mun fa'a takaice.
To a takaice, Mallam Ibrahim, an samu tsohon shugaban mulkin kama-karyan ƙasar Chadi, Hissane Habre, da laifin gallazawa mutane azaba a tsawon shekaru 8 inda yana mulki, an kuma yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. A yau Litinin ne shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya jagoranci bikin tunawa da 'yan mazan jiya a Amurka, inda ya kira ga Amurkawa da su taimakawa iyalan sojojin da suka sadaukar da rayukansu wajen kare Amurka. A lokacin bikin, Obama ya ce ƙasa na nuna kanta ne ba kawai ta hanyar mutanen take samarwa ba, har ma tana tunawa da 'yan mazan jiya wanda suka yi wa ƙasa hidima.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi dan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa Julius Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya Mobclean, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.